Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ƙungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimanin mutane 30,000 da suka yi asarar gidajensu bayan da aka rushe unguwannin da suke gabar teku a birnin Lagos wuraren zama, wato duk da umarnin da wata kotu ta bayar cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a ƙungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka yi asarar gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da gangan, abinda ya sabawa umarnin da wata kotu ta bayar. A ranar Laraba, gobara ta tashi a unguwar Otodo Bame, kuma shaidun gani da ido sun ce ‘yan sanda da ke wurin ba su ɗauki wani mataki na ƙoƙarin kashe gobarar ba. Su kuma shaidun gani da ido da suka yi ƙoƙarin kashe gobarar sai ‘yan sanda suka fatattake su, ba a tantance abinda ya haddasa gobarar ba. Rahotannin da ke fitowa daga yankin na cewa bayan an kashe gobarar, ‘yan sanda da masu aikin rushe gine-gine suka dawo da buldoza, wanda a lokacin ne aka kori mutanen unguwar daga gidajensu. A ranar Litinin, wata kotu ta yanke hukuncin cewa kada gwamnatin jihar Lagos ta rushe gidajen. A ranar 9 ga watan Oktoba, gwamnatin jihar Lagos ta ba da sanarwa cewa za ta rushe dukkan unguwannin da suke gabar teku da magudanan ruwa, a saboda kiyaye lafiyar jama'a da kuma nuna damuwa akan matakan tsaro. Gwamnan jihar Lagos Akinwumi Amobode ya ce irin waɗannan unguwannin sun zama tudun mun tsira ga waɗanda ake tsammanin suna sace mutane, a saboda haka tilas a rushe gidajen domin kare yara. Adama Dian mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta Kudu, wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013, tana fuskantar barazanar tazomar ƙasar ta buge ta zama ta ƙabilanci da yiwuwar kuma a yi kisan kiyashi. Adama Dian ya yi wa 'yan jarida wannan furucin ne a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu, bayan ya kammala ziyarar kwanaki 5 da ya kai ƙasar. A shekara ta 2011 aka kafa ƙasar, amma kuma take fama da rikicin cikin gida. Yaƙin basasar ya kashe dubban mutane da tilastawa fiye da mutane miliyan 1 arcewa zuwa ƙasashe makwabtan Sudan ta Kudu. To amma ministan watsa labarin Sudan ta Kudu, Michael Mikoy, ya ƙi yarda da hasashen Mr. Dian, yana mai faɗin cewa abin takaici ne wannan hasashe da shi Mr. Dian ɗin ya yi. Tana yiwuwa ziyarar ƙarshe da shugaba Barack Obama na Amurka zai kai wata ƙasar waje ba za ta zama kamar wanda ya saba yi a baya ba, domin zaben Donald Trump da aka yi a matsayin shugaban ƙasa da ya ba da mamaki. Mutumin da ya lashe takobin cewa zai yi watsi da wasu daga cikin abubuwan da gwamnatin Obama ta baiwa fifiko, furucin da ya sa wasu ƙasashe suke nuna damuwa. Jiya Juma'a, mataimakin mai baiwa shugaba Obama shawara akan matakan tsaro, Ben Rhodes, ya yi wa 'yan jarida bayanin ziyarar da shugaba Obama zai kai wasu ƙasashe. Mr. Rhodes ya yarda cewa zaben Mr. Trump a matsayin shugaba da na bazata da tasirin da kuma akwai irin tasirin da zai ɗora akan dangantakar Amurka da sauran ƙasashe da kuma yarjejeniyoyin da Amurka ta ƙulla. Akwai yiwuwar su ne abin da ke zukatan shugabannin ƙasashen duniya. Da farko, shugaba Obama zai je ƙasar Girka, inda zai gabatar da wani muhimmin jawabi akan ƙalubalen da ake fuskanta a saboda ƙara ƙanƙancewar da duniya take yi. Daga Athens, ƙasar Girka, shugaba Obama zai wuce zuwa ƙasar Jamus, inda zai tattauna da shugabar ƙasar Angela Merkel, sa'annan su yi taron 'yan jarida na haɗin gwiwa a ranar Alhamis. Haka kuma zai gana da shugabannin Burtaniya da Faransa a birnin Berlin kafin ya wuce zuwa Lima kasar Peru domin halartar taron kolin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashen Asia da Pacific da ake cewa APEC a takaice. A gefen taron shugaba Obama zai gana da shugaba Xi Jinping na kasar China a ranar Asabar da kuma Prime Minister Australia Malcolm Turnbull a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa wa jaridar Wall Street Journal cewa bayan da ya tattauna batun baiwa marasa galihu inshora na kiwon lafiya da aka lakawa suna Obamacare zai yi nazarin barin wasu ɓangarorin na inshoran. A hirar farko da aka yi da shi tun bayan da aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar Talata, Mr. Trump ya ce zai yi nazarin barin wasu ɓangarori na inshoran. Donald Trump ya sha nanatawa a lokacin da yake yakin neman zaɓe cewa soke dokar na kiwon lafiya da ake cewa Obamacare yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai baiwa fifiko da zarar ya ɗare kan ragaman mulki. To amma a hirar da aka yi da shi jiya Juma'a ya ce a tattaunawa da yi da shugaba Obama ya ce zai nazarci shawarwarin da shi Obama ɗin ya gabatar kuma hakan zai yi. Da aka tambaye shi dangane da abubuwan da zai baiwa fifiko bayan an rantsar da shi, Mr. Trump ya ƙi faɗa abu ɗaya ƙalila, illa kawai ya ce yana da abubuwa da dama da zai baiwa fifiko. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har a jiya Juma'a an ci gaba da yin zanga-zangar nuna rashin amincewar nasarar da Donald Trump ya samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi. An yi zanga-zanga a birane da dama a duk faɗin Amurka, kuma waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce za su shirya ƙarin gangami a 'yan kwanaki masu zuwa. A birnin New York, ɗaruruwan mutane ne suka taru a dandalin Washington jiya Juma'a da daddare, sannan suka zarce zuwa dandalin Union da ke unguwar Manhattan, inda galibi a nan aka saba yin zanga-zanga ko kuma gangamin siyasa. Wasu suna riƙe da alamun da ke cewa a kodayaushe ƙauna za ta murƙushe ƙiyayya, kuma sun yi amfani da kalmar Turanci Trump da ke nufin murƙushewa. Suna kuma tafiya suna kururuta cewa shi ba shugabana ba ne. A birnin Philadelphia kuma kimamin ɗaliban jami'ar Temple 100 ne suka jerin gwano daga jami'ar su zuwa ɗakin taro na birnin domin su bayyana damuwar cewa zaben Donald Trump ba zai haɗa kan mutane ba, maimakon haka zai rarraba kawunan mutane ne a Amurka. An yi irin wannan zanga-zanga a birnin Miami da Atlanta na jihar Georgia da kuma jami'ar Vanderbilt a Tennessee. Mr. Trump ya maida martani ga zanga-zangar a sakonnin da ya sa a shafinsa na Twitter. Jiya Juma'a da safe ya canja furucin da ya yi tun da farko a shafin nasa na Twitter, inda ya la'ani zanga-zangar akan cewa ba a yi adalci ba. To amma a bayanin da ya sa jiya Juma'a a shafin nasa ya canja lafazi, inda ya ce yana ƙaunar ganin akwai waɗanda suke zanga-zanga a saboda yadda suke ƙaunar Amurka. Mr. Trump ya saka wannan bayani ne sa'o'i 9 bayan na farko da ya gabatar, inda ya zargi kafofin yaɗa labaru da laifin yin zuga a yi masa zanga-zanga. Bambanci tsakanin bayanin biyu da ya sa a shafinsa na Twitter ya nuna canjin lafazin Mr. Trump idan aka yi la'akari da irin furucin da yake yi a lokacin yaƙin neman zaɓe da kuma canjin da aka gani gabanin ƙarshen yaƙin neman zaɓe, lokacin da ya karanta rubutaccen jawabi maimakon yadda ya saba yin maganar ganganci yadda ya ga dama. John Haddock, wani jami'in cibiyar Brookings, ya ce yanzu an fara ganin zababben shugaba da ya fara fahimtar cewa iya magana yana da muhimmanci. Wasu masu zanga-zanga har ƙona tutar Amurka suka yi da kuma mutumin Trump. 'Yan sanda a birnin Portland, jihar Oregon, sun bayyana zanga-zangar da aka yi a can a zamar bore bayan da masu zanga-zanga suka fasa tagogin shaguna.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
bari ya wuce da rani.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta, to duniya mu bin ta asannu. Amma kutuna cikin ma'azanta, to kutuna akwai matalauta, kutuna cikin matalauta, to kusa ne akwai ma'azanta. Talakan cikin ma'azanta, wanda ya yi gida ya yi moto, ga kuɗi kuma tingin, ina da kanan sawa, ya yi gode Allah bayan yin alheri. Shi ne talakan cikin ma'azanta. Mai arziki cikin matalauta, riga sabi da damala. Idan gari ya waye, ya ga shi ban kuma aiki, ya yi aiki sai ya tashi. In ya santaro ko sisi, koko ya samo nera, ya zo ya yi ɗan kyauta, sannan ya ci da iyali, sharaɗi ya gode Allah shi. Mai arzikin matalauta, mai arziki cikin matalauta. Duniya mu bi ta asannu, duniya kasan ma'azanta, to duniya kasan matalauta, duniya kasan matalauta, to duniya kasan ma'azanta. To duniya mu bi ta asannu, duniya gidan kashe amu, kowa ya kashe taro ya yi ɓanna ga wani ya kashe nera ma.
To jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Marigayi Dr. Adamu Dan Maraya Plato ake ji da wannan waka. Ga gaisuwa ta musamman ta sashen Hausa na muryar Amurka, musamman wani fili na abu da huce, zuwa ga mai martaba sarkin wasai Alhaji Dr. Muhammad Sambo Haruna da iyalansa, da fatan suna nan lafiya kalau. Gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga shugaban majalisa bare huce na shafin Facebook, wato Ismaila Umar Bima mai Gombawa, tare da iyalansa. Muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Gambo Barau Fatiskum, sai Alhaji Idris Adamu Sangari a Wukarin jihar Taraba. Muna taya shi murnar auren ɗiyarsa Bilkisu da aka yi a makon da ya shige. Dimbin gaisuwa zuwa ga Abdul Malik Gashaka a jihar Taraba, Najeriya. Sai gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajiya Hawwa Lawal Madaki da mai gidanta Alhaji Lawal Sallau Madaki, unguwar Nufa, Baucin Yakubu. Muna taya Fatima Zakiya, muna haihuwar Safiya, Allah Ubangiji ya raya ta. Ga wata gaisuwar ta fata alheri ta musamman zuwa ga Ali Achibili da matarsa Umma Jibaji a Damagaram ta Jamhuriyar Nijar. Muna ta sumunan samun karuwa da suka yi ta tagwaye maza guda, wato a ranar Asabar da ta shige, wadda kuma yau ne ake raɗin sunansu. Allah Ubangiji ya raya su da imani. Dambin gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka, musamman fila bari ya huce, zuwa ga Alhaji Abbas Garba Idris, Director General na hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja da iyalansa. Muna mika dambin gaisuwa ga Yahaya Umar, baban yara Bichi. Muna taya shi murnar auren da yake yau a Bichi. Sai gaisuwar Alhaji Bello Kakansu Days Apo Abuja, tare da mai ɗakinsa Hajiya Jummai Apo. ga dan bangaisuwa zuwa ga Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa sai Adam A Adam Gashuwa tare da kawo Muktar Azare da fatan kuna nan lafiya. Muna mika gaisuwa ta taziya zuwa ga ƴan uwa da kuma abokan Gaddafi Lawal Mararaba wato Marabar Musawa wanda ya rasu a hatsarin mota ranar Lahadin da ta shige a kan hanyarsa ta koma Marabar Musa daga Katsina. Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta. Allah ya bada hakuri na jure wannan rashi da aka yi.
Allahumma duniya teku, Allahumma duniya dacin, Allahumma duniya yanzu, Allahumma duniya gobe. Raba mu da sharrin masharranta, raba mu da halin magulmaci. To kun yi zancen magulmaci, sannan ku zai zo wajen wannan, sannan ku aiwa ne ya ce ma, baka da kirki sam. Muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take, zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan, yawa na shi ne ka bata ka. Amma abin ai da mamaki kamar wani shi ne ka bata ka, idan da gorawa a hannunka ka ga ashe ka bara ai wani da gora dan tauna da ka kawai kan na shagance. Muddin idan dun ya zana ma in ka dan zancen magulmaci, matakka ma sai ta raina ta, danginka ma sai ku bata san wajen aiki sai a raina ta, ƴaƴanka ma sai su raina ta. In ka mi zancen magulmaci, ikan bata halin zaman datan, ikan bata halin zaman yanzu, ikan bata halin zaman gobe. Allahu ya wahidu mai ni, raba mu da sharrin magulmaci. Raba mu da sharrin masharranta, to raba mu da sharrin magulmaci. Dakuwa kyauta, raba mu da sharrin masharranta, to raba mu da sharrin magulmaci. Mai bata halin zaman yanzu, mai bata halin zaman gobe, har ƴan uwa sai ya bata kaf. Buru dan nan magulmaci, ki zanto ku gane kuna kabre, kullum ku sai ku yi ta saɓawa burinsu ko ya ku aikinka. Magulmaci sannan ka dan uwan shedan, mai bata halin zaman taro, mai bata halin zaman.
To ma da lagaba sai gaisuwar Ahmad Abba Ali tare da Abdullahi Shaibu mai gado, sai gaisuwar Hajiya Amina Hamza Babes Azaria tare da Nura Bello Daraja Kasira Gusau, sai gaisuwar Abubakar Kalajanga Jalingu a jihar Taraba, sai Adamu Jangirawo Akko a jihar Gombe tare da Maryam Hamza Umar, sai gaisuwar Aminu mai shayi a jihar Taraba wato Garbashi da kenan, sai gaisuwar Abashiya Bashir tare da wato mai sauraron mu Sanin Shaga kofar ƙaura a Katsina, sai Ibrahim Karaye a Kanan Dabo tare da iyalansa, sai gaisuwar Muhammad Hassan Danburam tare da Babawa mai taki toro a jihar Bauchi, sai gaisuwar Dayyab Abdullahi tare da Ayuba Bandi, sai barista Dalami Alhaji Shishi tare da Aminu Woro Bukar Jada a jihar Adamawa, sai gaisuwar Mustapha Musa Danja tare da Malama Rashida Ahmed, sai gaisuwar Habibu Ibrahim Daura. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga magaji Muhammad Tsoho Azare tare da Yakubu Kasim Abuja a Najeriya, sai Adamu Ittihadu Jalingo jihar Taraba, sai Attahiru Hashimu shima jihar Taraba tare da Adamu Isa Gaya da fatan kuna nan lafiya. dan bangaisuwa zuwa ga Baningi Malam Dauda Tela da iyalansa a Bauchin Yakubu da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Hajiya Wani Abubakar tare da Muhammad Sule garin Rijiya, sai kuma gaisuwar Haruna Dahiru Kwara tare da Abdullahi Musa, sai injiniya Ali Dalladi tare da Umar Manga mai kafi. Dukkan ku da fatan kuna nan lafiya.
Ku ishara ke ma wani yayi gida yayi moto ga mata tara, sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na kauna ku. Wani yana da daki nasa, in yayi gado ya kare, yayi mataraz ya sanya, kuma yayi katifa nasa, ga radio ga canja, ga ku kafet fa a daki, hadda kujeri nasa, sannan wani ba shi da ke so, duka Allah na kauna ku. Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abinsa gai ku da baka da ahu wani aibu kai wa Allah yaji zahiya naka abinsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malaikin ka gane abunda tabara ibaka to mara ngaraka gode mutukan kuma kai butulci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka sumaraya suna canje ne kuku hakuri ban bashi
Allah ya ji kan dan maraya ga dimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu irin su wato Awal Kangiwa da Anas Aminu Ja'en, sai shugaba Zaidu Bala Kofa Sabuwa tare da sarkin gauraye Matthew Garba da Baffa Haruna Bajoga, dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Dan bangaisuwa zuwa ga Hajiya Maimuna Yahaya, sai Sade Saidu Daura tare da Anas Hoja da activist M Lawal, sai gaisuwar Awal Muhammad Dan Larabawa tare da mai sauraron mu Hajiya Gambo Mamangusau Azazzau da fatan kuna nan lafiya. Dan bangaisuwa zuwa ga Comrade Dan Gulbi tare da Ibrahim Wakala, sai Shehu Suleiman tare da Balarabi Babale Gajida, sai Adamu Attahiru da fatan kuna nan lafiya. Muna mika dan bangaisuwa zuwa ga Hajiya Binta Kaura da Dr. Nasir mai magani birnin Kebbi, sai gaisuwar mai sauraron mu Mudassir Binanci tare da Malam Malam mai zaunan hula a Gwalalo, sai Ali Muktar Umar na kwalli tare da Abdul Samad Kabiru Musa, sai kuma gaisuwar Muhammad Dattijo da Anti Samira, sai Alhaji Umar Gidado Gumi PRO, sai Usman Adamu Aliro tare da Mansur Almu, sai Hafiz Balarabe Gusau da Shehu Tsumagiya da fatan kuna nan lafiya dukan ku.
Muna bugun yaƙi wallahi kun tabe, muna bugun yaƙi wallahi kun tabe, kun kwan cikin kunya nyerere ka tabe mai suna kamar guda, ƙarya ka ta ƙare ka wanda ɗan Daudu fuska kamar gwango, ƙarya ka ta ƙare ina abin kosi ina su cani dugal mai wuya kamar ƙarfe, lokacin ana yaƙi kun ba da kurɗinku zuwa makamanku, za a ba ku man fetur to babu man fetur, kuma ba kuɗin naku yaƙin mu ya ƙare, kun kwan cikin kunya kai muna bugan yaƙi Allahnmu ya fi ku. Muna bugan yaƙi Allahnmu ya fi ku, muna fukan yaki Allah mu ya fi ku lokacin ana yaki jama'a mu je barka yakin mu ya kare jama'a mu je barka yakin mu ya kare muna fukan yaki wallahi kun dabe an kwan cikin kunya muna bugan yaki kariya ku ta kare kun kwan cikin kunya Allah mu ya fi ku
to jama'a nan zamu da sa'aya cikin shirin namu a yau sai makon gobe idan Allah ya nuna mana zamu sake komowa tare da wani sabon shirin Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa mu huta lafiya
yara Allah nana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe aba yara mayan gobe aba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta en yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so en yara mayan gobe aba yara Allah nana en yara mayan gobe en yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so dan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai ci gaba mai amfani kai ci gaba mai amfani fa sai inganci mai kyau har fa san aiki mai kyau kun girma idan kun yarda dan yara manyan gobe haba yara Allah nana dan yara Allah nana haba yara manyan gobe ku bi ma iyaye ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so en yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara Allah nana ga yara haba yara ga yara manyan gobe ga yara in mu ne yau to yara ku ne gobe ku lura da wannan kalma kai en yara manyan gobe haba yara Allah nana ga yara manyan gobe
to madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice.
Ungiyar Amnesty tana kira ga hukumomin Najeriya da su samarwa kimanin mutane 30,000 da suka yasara gidajensu bayan da aka rushe unguwannin da suke gabar teku wuraren zama a birnin Lagos. Duk da umarnin da wata kotu ta bayar cewa kada a rushe gidajen. Jiya Juma'a kungiyar Amnesty ta ce mutanen da suka hasara gidajensu a jihar Lagos an kore su daga gidajensu bayan an haddasa gobara da ganga abinda ya sabawa umarnin da kotu ta bayar. Adama Dieng mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara akan matakan hana aukuwar kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar Sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun shekara ta 2013 tana fuskanta barazanar tarzomar kasar da buge da zama ta kabilanci da kuma yiwuwar kisan kiyashi. Tana ziyarar ƙarshe da shugaba Obama na Amurka zai kai wata kasar waje ba za ta zama kamar na baya da ya saba kaiwa ba a saboda zaben Donald Trump da aka yi a matsayin shugaban ƙasa da ya bada mamaki.
Madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.